aikin ajire shi idan kai yadda ya dace annabi yace shi aljanna ta
Allahu akbar
shi aikin ajire idan kai shi ya dace ba cewa za a yi arkirgana da a baka ba aljannar da ake aikin ladan don kita aljannar za a baka so don me zaka tauye kayanka sannan abinda kowanne alhaji ya kamata ya duba annabin rahama ya zauna a wannan wajen ya zauna babu AC da shi da sahabbansa idan ka fitar nan ka ji yadda zafin wajen yake haka suka zauna don me sai kai ba ka zauna ba a kafa suka tafi suka je suka yi jifa hey don me sai